أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يولي تنين شدة دوات الربيع الآخر شكرا تا دبور دليه الأربعين دهولو Hijriya wanda ya dace da 31 da watan 10 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-Muqizat al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala cikin ilimin mustalahul hadis yana cikin ambato anwa na abun nan satin da ya gabata ina ga mun tsaya kan musalsal mun ga al-musalsal nau'i na 16 yau kuma zan mu tashi nau'i na 17 shine al-mu'an'an al-mu'an'an al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala al-mu'an'an ma isnaduhu fulanun an fulan isnadin da aka hadisin da aka samu isnadin shi yazo da cewa fulanun an fulan an anikin an ciro shi ne daga kalma an summa an kenan an ce an a cikin isnadin hadisin wanda an rawaito a ce daga fulan an fulan bai ce ba haddasana fulan wa minan nas man qala daga cikin mutane akwai wanda suka ce la yasbutu bai tabbata ba hatta sai halika rawu bi shaykhihi yawman ma sai ya tabbata wanda ya amfani da kalma anqin nan an samu cewa ya gamu da malamin nashi ko da rana ɗaya ne kamar ali ibn al-madini da bukhari bukhari yana cewa an daga ya ce an ali ibn al-madini to wannan kawai muttasil ne dan saboda an san bukhari ya zamna tare da wannan ali ibn al-madini shi yasa a cikin jami'in shi as-sahih zan mu ga yana yawan cewa haddasana ali ibn abdullah yana nin kawo ali ibn al-madini huwa minhum kenan tabbas ya zamana wanda ya amfani da kalma an sai ya san samu tabbas ala sabilin misal malam murtala ne zai rawaito hadisi daga malamin shi raqib yace an raqib to sai mun samu mun bincika mun samu tabbas ya gamu da shi in ya gamu da shi ko da so ɗaya ne to wannan ya inganta amma in bai gamu da shi ba a tarihi yayi amfani da an to wannan alama ce ta rauni wa minhum man iktafa bi mujarrad imkanul luki daga ciki akwai wanda yayi wadatu kawai da yiwuwar haduwa kawai in dai ta yiwu a ce sun hadu sun yi zamani ɗaya sun zama gari ɗaya kenan tana yiwuwa sun hadu ko da bamu da tabbas in eh lalle ya gamu da shi in dai yiwuwar haduwa an same ta wa huwa mazhabu muslim shine mazhabin muslim wancan na farko mazhabin bukhari ne annabi kuma wannan shine muslim wa kad balaga fi raddi ala mukhalifihi bukhari muslim ya kai matuka wajen raddi akan wanda ya saba mushi a cikin muqaddima shi Allah ya ji kar muslim da rahama a cikin muqaddima sahihin shi yayi muqaddima wajen safa 3 zuwa 4 duka yana raddi akan wancan mazhabi na farko akan wanda suka shardanta haduwa sabanin shi abinda ya tafi shine shardanta yiwuwar haduwa shi wancan na farko shardanta haduwa sai mun samu tabbas cewa eh lalle sun hadu amma shi kuma mazhabine mazhabin bukhari shi yasa sahihin shi yake da tsauri wajen sharadi nabi kuma shine sharadin da zai zamana cewa yiwuwar haduwa kawai in dai tana yiwuwa a samu sun hadu sun yi zamani daya kuma sun zamana gari daya kenan yiwuwar haduwa ta samu to kawai wannan in yayi amfani da lafazin an hadisin shi sahihi ne summa bi taqdiri tayakunul liqa yace sannan kuma a kaddara yiwuwar haduwa yushtaradu Allah ya kunu rawi an shaykhihi mudallisa an shardanta shi marawaicin da ya rawaito daga malamin shi zamana ba mudallis bane kar ya zamana mai tadlis yayi amfani da an ba a amsa alama ce ta rauni dan saboda me yasa dan shi yana da tadlisi kuma yayi amfani da an fa illa mai kun hamallahu alal ittisal in ya kasance ba mudallis bane kawai sai mu dauki hadisin akan cewa muttasil ne fa in kana mudallisan in ya kasance mudallis ne fal azharu annahu la yahmalu ala sama wannan zance mafi bayyana ba za a dau magana shi ba akan cewa ya jikin masalan raqibu dama mudallis ne kuma ya rawaito hadisi daga malamin shi sai amfani da an to wannan ba zan mu amshe shi ba akan cewa ya ji dan saboda ga halin da yake da yana da aibu dama kuma yayi amfani da lafazin an da ke nuna raunin ruwaya koda da yiwuwar haduwa an mudallis ne ba a amsa da sharadin an hadu ba in ya an samu sharadin an samu tabbas an hadu sun hadu wannan hadisin da ya ba mu to kuma wannan babu lai shine idza sarraha bis sama ya tabbatar da cewa yaji koda mudallis ne in ya bayyana cewa yaji wannan kuma babu matsala summa in kana al mudallis an shaykhi zata dalisin an istiqati la ba sannan mai tadlisi in ya kasance yana yin tadlisin shine ga amintattu kamar sufyan ibn uyayna shi in yayi tadlisi tadlisin shi ma ga malaman shi ittisal muttasil ne dan ba yana yin shi bane saboda wani aibu wa in kana zata dalisin an duwafa amma idan masu rauni yake yin tadlisi gare su shi sufyan masalan da makamantan shi suna yin tadlisi ne daga asika amma shi kuma wanda zai tadlisi akan masu rauni mardud amma ba mishi abin shi fa iza qala al walid idan walid ibn muslim aw baqiya ko baqiya yace anil auza'i yace anil auza'i yayi amfani ruwaya daga auza'i kuma mana amfani da an to fawahin wannan mai rauni ne fa innahuma yudallisani kaseeran dan su mafi yawanci suna yin tadlisi mai yawa anil halaka ga halaka kun marawaita masu rauni suke rawaitawa da gare su su yi tadlisi da baqiya baqiya to baqiya wanda muka yi bayanin cewa malamai suna cewa ahadisu baqiya laysa tanqiya fa kum minha ala taqiya da walid ibn muslim shi ma yana cikin masu abin nan tadlisi daga masu rauni walihaza yattaqi ashabu siha hadisul walid shi ya samu abuta kutubus siha bukhari muslim suke kiyaye hadisin walid fama jaa isnaduhu bi sigatin an ibn jurayz idan hadisin shi yazo daga siga cewa daga ibn jurayz aw anil auza'i ko ce daga auza'i tajannabuhu sai su nisance shi in aka samu walid yayo ruwaya daga ibn jurayz ko daga auza'i yayi amfani daga an to su kawai sai a ki amsalan saboda shi mai mudallisin yace wa hadha fi zamanina ya asru naqluhu anil muhaddis wannan a cikin zamanin mu inji al-Imam Az-Zahabi yana da wahala yin naqadin shi ga malamin hadisi fa inna ulaika al-a'imma dan saboda wancan magabatan kal Bukhari wa Abi Hatim kamar Bukhari da Abu Hatim Ar-Razi da Abi Daud ayanul usul sun ga asali wa arafu ila laha kuma sun ga illoli wa amma nahnu yace amma mu kuma fa dala alaina al-asani saboda su suna kusa da tsakanin Bukhari da Abu Ibn Abi Hatim da Abi Daud tsakanin su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu ba mazaje da yawa bane amma Zahabi da yake magana ce amma nahnu amma mu fadalat alaina al-asani sanadi ya mana tsawo wa fuqilatil ibaratul mutaqana an rasa ibara wadda take ta tabbas wa bi misli hadha wa nahawhu irin wannan ne da kwatankwan shi dakhala al-hakim ala al-hukm hakim ya shiga akan hukunci fi tasarrufihi cikin tasarrufin shi dakhala al-dakhil kai banna ta shiga ma hakim Abu Abdullah an-Nisabur rahimahullahu ta'ala ta shigo mishi banna ta shigo mishi fi tasarrufihi cikin tasarrufin shi fil mustadrak a cikin mustadrak wannan shine sababin da ake samun kurakure a cikin tasarrufin hakim rahimahullahu ta'ala a cikin mustadrak ala sahihain yawaicin ingantawa shi ba a amfani da ita Allah mishi rahama Allah shi dan shi mutasahil ne sai nau'i na 17 al-mudallis ma tadlisi 18 kai yace ma rawahu ar-rajulu an akhar shine wanda mutun ya rawato shi daga wani walam yasma'ahu minhu amma bai jiyo daga gare shi ba aw lam yudrikhu ko kuma bai gamu da wannan mutunan ba fa in sarraha idan ya tabbatar kirara wa qala haddathana yace haddathana fa huwa kazzab wannan makareci ne wanda bai ji ba yace haddathana kawai makareci ne wa in qala an idan yace an fulan uhtimila zalik sai a ce tana yiwa wa nizura fi tabaqatihi sai a duba cikin sa annan shi hal yudruku man huwa fawqahu shin ya gamu da wanda ke sama da shi kinnan fa in kana laqiyahu fa qarqararnahu idan ya gamu da shi to mun tabbatar wa illam yakul laqiyahu idan ku bai gamu da shi ba wa amkana an yakunu mu'asirahu ya kasance tana yiwa ya zamana yayi zamani da shi fa huwa mahallu taraddud to annan ne kuma ake kai kai kawo babu tabbas babu tabbas wa illam yakun fa munqadi idan kuma an bincika an ga bai yiwa ma a ce ya hadu da shi ya ce haddathana fulan aka bincika aka ga rasuwar shi da shi tsakanin shi da tazarar da bai yiwa a ce sun hadu to wannan munqadi ne ka qatada an abi huraira kama qatada daga abi huraira tsakanin qatada bayan abu huraira ya rasu qatada da jimawa ma aka yattahu kenan kaga wannan yace qatada yace haddathana abu huraira an san cewa wannan mai rauni ne wa hukumu qala hukumu an hukuncin qala hukuncin anni a cikin hadisi walahum fi zalika agara suna da manhaj da tasa suke yin tadlisi fa in kana law sarraha bima hadda biman haddathahu an al musamma la urifa da'afahu idan ya kasance inda ya sarraha kyalala yace wane ne bani hadisin nan za a gane launin shi fa haza gardun mazmum wannan manufa ce mummuna wa jinayatin ala sunna kuma yin lahi ne ga sunnar ma'aiki idan mai rauni ne ya baka hadisi kuma sai kai tadlisin shi kake bayyana shi jama'a su sani to wannan sunnar annabi ce ma kan ha'inta wa man yu'ani zalika ujriha bihi duk wanda ke aiki da irin wannan to wannan rauna nashi ake yi fa inna dinun nasiha dan addini nasiha ne in mai rauni kai ruwa da gare shi ka bayyana wa in fa'alahu idan ya aikata haka talaban lil ulu dan ya samu ulul isnad kadai au ihaman li taksiru shu ko kuma dan ya nuna ma mutane shi mai yawan malamai ne bi an yusamma shaykhu marra ta lokacin da zai ambaci malamin a wani lokaci wa kanihi ukhra ya alkunya shi wani lokaci ya haddathana ibrahim kuma gobe ya haddathana abu abdullah duka dai mutun daye ne dan dai ya nuna ma masu sauraro cewa yana da marauki hanyoyi da yawa da yake amma shi kuma ya san hakikar lamari mutun daye ne to in haka ne sa wayin subuhu ila san akwai aikata shi nasaba shi zuwa ga wata sana'a haddathani fulanun alqari ko haddathani albaqal au baladin ko wani gari kawai nasaba shi ga garin su la yakadu yu'rafu bihi wanda ba an san shi da shi ba wa amsal zalika da makamancin wannan kama ta kula kamar zaka ce haddathana al-bukhari bukhari ya ba mulada bari wa yaqsidu man yubkhir an-nas yana nihin wanda ke jarraba mutane yace haddathana al-bukhari yana nihin ba bukhari ba malamin hadisi shi yana nihin mai jarraba mutane am haddathana ali bima wara an-nahar ko yace ali na bayan teku ya ba mul habari wa ta ani bihi naharan yana nihin korama aw haddathana bi zabid ko ya bamu labari a garin zabid aw turidu mawdi'an bi qus ko ka fadi guri a gurin da ake cema qus ka ce haddathana fulanun bi qus aw haddathana bi harran ko ka ce ya bamu labari a garin harran wa turidu qaryatul maraj kana nihin qaryatul maraj fa haza mutamar wannan tana yiwa yace walwara utarkuhu amma shi ma tsantsani shine a bar shi wa min amsalati tadlis na daga cikin misalan masu tadlisi al-hasan an abi huraira hasan yana yin tadlisi daga abi huraira wa jumhurhum ala annahu munqadi jumhur malamai sun tai akan cewa hasan idan yayi ruwaya daga abu huraira munqadi a ce yankakka ce dan me yana yin abin nan daga gare shi tadlisi wa qadru ya an al-hasan an rawaito daga hasan qala yana cewa haddathana abu huraira haddathana abu faqila anabi haddathana ahlu baladihi yana nihin haddathana na nihin yan garin nan gurin kaga tadlisi yace haddathana abu huraira yana nihin abu huraira ya ba yan garin mu labari shi kuma ba yana nihin ba da shi a ciki wa qad yu'addi tadlisul asma ila jahalatir rawi siqa yace tadlisin suna yana badawa zuwa ga asa jahilci marawaci amintacce fa yuraddu khabaruhu sahih amai da labari shi hadisin shi sahihi fa hazihi mafsada wannan mafsada ce in ka boye shi kan rihi shi tana yiwa sika ne ai ta bincike a rasa wane ne kawai sai a bar hadisin dan ba a gano waye kake nihi ba yace lakin hafi gairi jami'ir bukhari sai dai in a cikin littafin da ba na sahihir bukhari bane da makamancin shi allazi taqarrara anna mawdu'uhu lisihah wanda aka san cewa mawdu'in shi kawai sahihai kade yake kawo fa inna ar-rajul qad qala fi jami'ihi dan mutunan ya fada cikin jami'in shi ce haddathana abdullah wa arada bihi ibn salih al-misri mai bukhari yana ce haddathana abdullah yana nihin ibn salih al-misri wa qala kuma sai yace haddathana yaqub arada bihi ibn kasib yana nihin ibn kasib wa fihi malinun cikin su kuma su ko akwai rauni wa bi kulli halit tadlis munafil lil ikhlas yace ta kowane hali dai tadlisi ya kore ikhlasi lima fihi min at-tazayyun da a cikin shi akwai qawata abu ka qawata abu da abinda bai cancance shi ba wannan tadlisi yana wannan yana nuni akan wannan ya ci karo da ikhlasi nan gurin akwai al-imam ya kawo sunayen masu yin tadlisi a cikin urzuza tashi a cikin waƙe wanda ba cikin al-imam subki ya kawo ta a cikin tabaqatul shafi'iyya nazumukin shi yake cewa khuzul mudallisina ya zal fikri jabir rajuu fi summa az-zuhri wal hasan al-basri qulma kahudu qatada tuhmayd ibn ad-dawil wa samat ibn abd al-malik al-kabdi wa ibn abi najih al-makki wa sabat ya ibn abi kasir wal a'mash an-naqil bit-tahriri wa qul mugirata abu ishaqa wal mar'i al-maymun biittifaqi thumma yazid ibn abi ziyadi habibu sabit fatal ajdadi abu janab wa abu zubairi wal hakam al-faqih ahlul khair abad mansur qul ibn ajlana وابن عبيد يونس الزشعاني ثم ابو هريره وابن اسحاق اجاج اردات لكل مساجي ثم ابو سعد هو البقال اكرمه الصغير يا هلال ثم ابن واكر حسين المروزي وابن ابي اروبه اسبقت اس تفوز وليد مسلم من حق حكا بقيا في حذف واهن قله دنيا wannan sunayen masu tadlisi ne ya ambata a cikin wannan waƙe Jabir al-Ju'fi sannan Zuhuri sannan Hasan al-Basri sannan Makahulu Qatada da Humaydu al-Tawil da Ibn Abdul Malik al-Qabdi da Ibn Abi Najih al-Makki da Yahya ibn Abi Kasir da A'amash da Mugira Abu Ishaq da Maimun sannan Yazid ibn Abi Ziyad da Habib ibn Sabit da Abu Janab da Abu Zubair al-Makki da Al-Hakam al-Faqih da Abbad ibn Mansur da Ibn Ajlan da Ibn Ubayd da Yunus ma'abucin sha'ani summa Abu Hurra da Abu Ishaqa Hajjaj ibn Ardat sannan Abu Sa'ad al-Bakkal da Ikramat al-Sagir da Ibn Abi Waqir Hussein al-Maruzi da Ibn Abi Aruba da Walid ibn Muslim da Baqiya dukkan su wannan suna cikin masu tadlisi wanda ya ambace su a cikin wannan waki sai nau'i na 19 shine al-muttarib al-muttarib wanda yake mai kai kawo bai tsaya a guri daya ba amma ruwaya ala aujihin mukhtalifa shine wanda aka rawaito shi akan huskoki masu shan bambam fa in kanatil illa ghayru mu'asira idan illa ta kasance bata yi tasiri ba bi an yarwi sabatu ala wajhin ta huskar tabbatacce ya rawaito shi akan wata huska wannan yace falaysa bi ma'lul wannan ba illa bace amintacce sika ya rawaito hadisin shi wani da'if ya zo ya saba mishi wannan babu magana cutarwa ba illa bace wa qad saqa daru qudni kaseera min hazan namat daru qudni al-hafiz Allah mashi rahama ya koro da dama irin wannan nau'i cikin kitabin shi al-ilal falami subbe dace ba sika ya saba ma mai rauni ba al-safa shi a matsayin illa amma daru qudni ya kawo da dama لأن الحكم للثبت دون حكمين ga tabbataccen ake ma magana tabbataccen sika ake dauka sai a barta mai raunin fa in kana sabatu arsalahu idan ala sabilin misal tabbatacce ya rawaito shi a matsayin mursal walwahi wasalahu mai rauni kuma ya kawo shi a matsayin muttasil fala ibrata li wasali ba amanu rada wasal kin shi da sadawa shi ba za a yi aiki da ita ba duk da ita ce alheri amma raunin shi yasa ba za a yi amfani da ita ba li amrayn dan lamari bi li da'af rawihi dan raunin marwaycin wali annahu ma'lulun bi irsal sabatu lahu dan ya samu illa ta yadda ga tabbatacce ya kawo shi a matsayin mursal summa ilam sannan ka sani anna aktsarul mutakallimin fihim akan cewa mafi yawaycin wanda aka yi zance akan su ma da afahumul huffaz ba abun da yasa malaman hadisi suka rauna nasu illa li mukhalafatihim lil asbab sai dan kawai dan sun saba ma tabbatattun malamai mafi yawaicin illoli shine masu rauni an ka raunin hadisan sa ne mafi yawaici saboda saba ma sikat wa in kana alhadisi qadar rawahu sabata bi isnadin idan ya kasance hadisi an same shi wani tabbatacce ya rawato shi da sanadi aw wa qafa hu ko kuma ya kawo shi mauquf aw arsalahu ko ya kawo shi matsayin mursal wa rufaqahu alasbatu yukhalifuna hu kuma aka samu abukan shi tabbatattu su ma suka saba mishi fal ibratu bimajtama alaihi siqa abinda za a nura shine abinda siqat da dama suka hadu nan sun hin shi yawa za a dauki tasu a barta shi fa innal wahid qad yagalu dan mutun da yana iya yin kuskure wa huna qari tarajjahu zuhur galatun falata alil galadihi anan sai a rinja yadda cewa kawai tana yiwa shi yayi kuskure nan ma ba illa wal ibratu bil jamaa sai a nura da jama'a kawai wa in tasawal adad idan adadin yazo daidai mutum bi ne suka rawaito hadisi kuma wasu mutum bi suka saba musu kenan adadin su yazo daidai kuma waqtalaf alhafizan hafizai bi suka yi sabani wala mai tarajjal hukum li ahadi ma alal akhar ba a samu rinjayen hukunci da dayan ba akan guda fa hadha ad-darb yusawwi al-bukhari wa muslim al-wajhani fi kitabaihima wannan nau'in yasuqul bukhari bukhari yake kawowa da muslim huska biyu a cikin littafin shi anan gurin zan mu fahimci kuwa ta hankali da fazaka na al-imam al-bukhari idan aka samu irin wannan guda biyu siqat ne guda biyu suka kawo hadisi sun saba ma wasu siqati bi in adadin ya zo daya in adadi ya ci karo can uku ne suka saba ma biyu kawai ta ukun za a kawo ita tahirin jayi amma nan biyu ne nan biyu ne nan uku ne nan uku ne bukhari sai ya kawo su gabaki dayan su ko muslim sai ya kawo su gabaki dayan su dan saboda ba bayyana ba wane ne ba suka rinja yadda wani ba wa bil aula suka huma li matalafa fi labzihi in amkana jam'u ma'ana na farkon kuma sai su kawo hanyoyin guda biyu idan lafazin ya saba kuma ma'ana sai su kawo na farko kai lafazin na farko sai su kawo shi bukhari da muslim in an samu lafazi ya saba kuma ma'ana ta zo daya sai su kawo na farkon wa min asalati ikhtilafil hafizain yace da daga misalin sabawa hafizai guda biyu an yusammi ahaduhuma fil isnad siqa dayan su cikin sanadi ya ambaci wani siqa ya bashi hadisi wai budilahu al-akhar kuma sai wani yazo ya musanya shi bi nakal bi siqa akhar da wata siqa da wani siqa daban aw ya qulu ahaduhuma ar-rajulun ko dayan su yace an rawaito daga wani mutum wai qulu al-akhar an fulan wani kuma yazo yace daga wani kai san ma zalikal mubham sai ambaci wancan rihenhen da aka kawo fa haza la yadurru fi siha wannan bai cutarwa wajen inganci shi wancan siqa kin ya kawo yace ar-rajulun bai ambace shi ba shi kuma wannan siqa kin ya kawo yace an fulan kawai illa iyaka wancan da bai bayyana mana mutunan ba shine wannan ya bayyana mana ya ma taimake mu akan gano mi wancan siqaqin yake nihi wannan ba illa bace taimakawa ma take fa amma izaqtalafat jama'a idan aka samu jama'a da dama suka yi sabani fihi a cikin shi wa ataw bihi ala aqwalin idda suka kawo shi akan maganganu da dama fa haza yuhinul hadis wannan kuma zai raunana hadisi wa yadullu ala anna rawiyahu lam yutqinahu yana nuni akan marawaycin bai yi itqanin shi ba bai kware ba akan har da ce shi jama'a ne suka saba kuma maganganu daban-daban yace na'am law haddasa bihi ala salasati awjuhin amma da a ce ya bada hadisin akan huska guda uku tarji'u ila wajihin wahid dukkan su suna komawa ma'ana daya fa haza laysa bi mu'tallin wannan ba illa bace ba mai illa bane ka an ya kulu kamar yace Malik an Zuhri an Ibn al-Musayyib an Abi Huraira Malik ya rawaito daga Zuhri daga Ibn al-Musayyib daga Abi Huraira wa yaqulu Uqayl wani kuma yace daga Uqayl daga Zuhri daga Abi Salma wa yarwihi Ibn Uyayna an Zuhri sai Ibn Uyayna rato shi daga Zuhri an Sa'i da Abi Salma ma'an duka wannan shi bai cutarwa dan yana nuni ne akan cewa ya zo ta wata hanyar daban nau'i na 20 al-Mudraj Al-mudra yace hiya alfazun taqa'u min ba'dir ruwa lafzza ne wanda suke zawwa ta huskar wasu marawaita mutasilatun bil matan wanda sun sadu da matani yace la yabinu lisami illa annaha min sulbil hadis bai bayyana maga mai sauraro sai cewa tana daga cikin sulbin zancan wa yadullu dalilun ala annahu min lafz rawin yana dalili yazo kyarara akan cewa akan cewa lafazin marawaici ne bi an yi atil hadis min ba'dir turuq ta hanyar hadisin yazo ta wata hanya bi ibara tufassilu haza min haza da wata ibara da ta raba wannan zancan da wancan hadisin misali wani ya kawo shi da karin wani lafazi a cikin tsakiyar hadisin ko karshen shi ko harkon shi wanda ke nuna cewa wannan hadisin ɗaya ne amma kuma sai zo ta wata hanya ko wasu hanyoyi wanda babu wannan karin kenan yake nuna mana wani marawaci ne ya kara wannan karin dan sharhi ko dan wani bayani yace haza dariqun zanni wannan hanya ce ta zanni fa inda afa tawqafna idan yayi rauni sai mu yi tawqufi awar jahana annahu min al-matan murin jayas akan cewa yana daga cikin matani kamar yadda suke sabani akan asbigul wudu'a kalma cikin hadisin wannan kalma asbigul wudu'a sun tai akan cewa mudraja ce daga Abi Huraira wa yubidul idraj fi wasat al-matan yana da wahala a samu idraji cikin tsakiyar matani ana samu amma kadan ne kama lauqala kamar yadda yake cewa man masa unsayhi wa zakarahu fa yatawadda wanda ya shaye ɗan maryanin shi ko zakarin shi ya saki arwalla nan gurin unsayhi wannan idraji ne bai cikin hadisi kawai a da hadisin yake man masa zakarahu fa yatawadda wanda hadisi ne wanda an kawo shi da wannan idrajin Tabarani ya kafi cikin al-Kabir da Darqutni cikin Sunan da Baihaqi cikin al-Kubra wa qad sannafa fihi al-Khatib tasnifan Khatib ya wallafa litahi guda akan mudraj وكثير منه غير مسلم له ادراجه ديوا daga ciki ba a sallama mishi ba akan cewa mudraj ne a cikin littafin nashi khatib shine Allah ji kanshi ake cewa qalla fannin min fununil ilmi illa wal khatib fihi kitab da wuya zaka samu wani fanni cikin ilimin hadisi sai ka samu khatibul bagdadi yana da littafi ilimi gare shi mai albarka na 21 alfazul ada lafuzza na bada hadisi yace fa haddathana wa sami'tu ana amfani da haddathana da sami'tu lima sumi'a min lafz shaykh ga abinda aka zuwo shi daga lafazin malami kaji kirara gaba daga ba ya baka hadisi sai kai amfani da haddathana ko sami'tu yace wasdaiha ala anna haddathani an yi istilahin cewa haddathani lima sami'ta minhu wahadak abinda kaji a malaminka kai daya ba kowa shi zaka ce haddathani wa haddathana ita kuma haddathana lima sami'ta huma a ghairik abinda kaji tare da waninka ko bi ne ko uku ne ko hudu ne to kai kace haddathana wa ba'dahum sawwaga wasun su sun halitta haddathana fi ma yaqra'uhu huwa ala shaykh akan abinda kai ka karanta malamin yana sauraro kai kace haddathana wa amma akhbarana amma lafazum akhbarana fasadatun ala ma sumi'a min lafzi shaykh tana gaskatuwa ne akan abinda aka jiyo daga lafazin shaykh daga bakin shi ya hada au qara'uhu ko shi ya karanta au akhar ala shay ko wani karanta ma malamin huwa yasma ash malamin yana sauraro fa lafzul ikhbar am min at tahdis lafazin a ce akhbarana yahi gamewa yahi hwadi gami da at tahdis lafazin haddathana ko haddathani wa akhbarani shi kuma akhbarani lil munfarid ga mutun daya wa sawwar muhaqiquna amma muhaqiqun manyan malamai masu tabbatar da ilimi sun daidaita kamar Malik da Bukhari tsakanin haddathana da akhbarana didde ne Bukhari mun gani cikin kitabul ilm babun haddathana wa sami'tu sawa baban dake bayanin haddathana da sami'tu duka daye ne wal amru fi zalika wasu yace lamarin da cikin wannan mai yalwa ne duk wanda aka dauka kin ya halitta wasu suna rarrabewa fa amma anba'ana amma lafazin anba'ana fa kazalika ita ma haka nan ne lakinnaha ghalabat fi urfil mutaakhirin ala al ijaza sai dai a urfi na malaman na baya malaman mutaakhirun sun taho ne sun abun nan ne sun dauke shi ne akan ijaza wa abinda malamin ka ya baka a matsayin ijaza baka karanta ba kawai ijaza ya baka to wannan sai ka amfani da anba'ana fula wannan ijaza ce malaman hadisi ana kalsa su akan mutaqaddimun da mutaakhirun da almu'asirun nan yana magana mutaakhirun wa qauluhu ta'ala wa dar Allah yake cewa qalat man anba'aka haza kenan ka gani naba'ani alimul khabir nan sai Allah ya amfani da annaba udalla ala tasawi sai yayi nuni akan daidaito na an ce anba'a kuma anan gurin aka ce naba'ani alalimul khabir fal hadisu wal khabaru wan naba'u mutaradifat da hadisi da annaba da al khabar duka abubuwa ne masu abun nan kin juna suna kusa da juna wa ammal magariba amma malaman yamma malaman magariba nan gurin yana da magariba kamar yadda yace fa yudriquna anba'a suna idlakin anba'a alama huwa ijaza akan abinda ijaza ne hatta inna ba'dahum hamma wasun su yudliqu fil ijaza a cikin ijaza ma yana idlakin lafazin haddathana yace haddathana haza tadlis wannan tadlisi ne duk wanda ya baka hadisi ta hanyar ijaza abinda ake cewa ijaza ba wai irin wannan da muke bada bayan an karanta littafin an bada sanadi kuma a bada ijaza a ijaza wanda littafin ba karanta shi ba wajen malamin nau'i ne na cikin nau'in tahammulul hadisi kawai ka ba ma mutunan littafin ka ce na halitta maka ruwaya wannan littafi daga wajena daga malami na duk da bai karanta wajen ka ba ya halitta haka nan to a ita ba ka ce haddathana ba sai ka ce anba'ana in ka ce haddathana ta dalisi ne wa minan nas man adda qala lana ijazatan wa munawala daga cikin malaman hadisi akwai wanda suka yi lissahin qala lana fulan ka ce qala lana fulan ana lissahin shi matsayin ijaza da munawala munawala ka dauki littafin ka bai kama mutum mun gansu a cikin tadribur rawi duka wannan anwa ta hamul guda takwas wa min at-tadlis an yaqulna daga tadlisi yaqulul muhaddis malamin hadisi yace an shaykh allazi sami'ahu daga malamin da ya jiwo fi amakin lam yasma'aha a cikin guraren da bai ji ba qur'a ala fulan ya akhbaraka fulan fa rubbama fa'ala zalika dar qudni so diyawa yana yin irin wannan ya qulu sai ya ce qur'a ala abi qasim al-bagawi dan mun san cewa abu qasim al-bagawi mai sharhi sunna mai tafsir al-bagawi malamin dar qudni ne to dar kudini yana amfani yace quri'a ala abi qasim al-bagawi akan hadisan da bayyana aka karanta wanda kaga suna nuni akan cewa quri'a ala fulani yana nuni akan cewa hadda kai aka karanta amma kuma bakkanan to wannan ta dalisi ne akhbaraka fulan ace wani ya baka labari wa qala abu nu'aym abu nu'aym al-asbahani Allah ji kanshi yake cewa mai sahib mai hiliya hiliyatul awliya wa tabaqatul asfiya yake cewa quri'a ala abi abdullah ibn ja'far ibn faris an karanta mishi haddathana harun ibn sulaim duka yana daga cikin wannan nau'in wa min zalika na daga cikin wannan akhbarana fulan min kitabihi wana ya ba mu labari daga littafin shi ra'aytu ibn masdi yaf'alu ibn masdi yana aikata shi wanda ibn masdi babban malamin hadisi ne sananne wa hadha la yanbaghi yace amma wannan bai halitta ba bai kamata ba fa innahu tadlis dan tadlisi ne wa sawabu abinda ke daidai kauluka kace fi kitabihi wa min at-tadlis na daga tadlis an yakunu qad hadara juz'an ya kasance mutun ya halarci wani juz'i aw shay ala shaykhin a wajen malami wa huwa ibn sanatayn aw salasa yana dan shekara 2 ko 3 fa yaqulu sai ce an ba ana fulan wa lam yaqul wa ana hadir bai ce ba wa ana hadir fa hazal hudurul ari wannan halarta tsiraitatta an iznil mustami game da iznin muslimi mai bada hadisin la yufidu ittisalan bai bada ittisali kawai masalan muna karatun hadisin da zamu bada sanadi masalan arba'una nawawiyya malam murtala zo da dan yaron shi dan shekara 2 in yayi girma dan shekara 2 ko 3 amma ban bashi iznin ba cewa yaron nan ma ya rawaita sai da izini zai rawaita to in yayi girma ji labarin cewa baban shi da shi ya halarto ya rika cewa haddathana fulan in yayi amfani da wannan tadlisi ne yace huwa dunal ijaza bai ma kai ijaza ba fa innal ijaza nau'u ittisal dan ijaza nau'i ne na ittisali shi ya baka izini wa hudur ibn am aw amin halata dan shekara 1 ko shekara 2 idza lam yaktarnim bi ijazatin id kala shay in ba a gama shi da ijaza ba kamar ba komi ne in ka zo da dan shekara 2 ko dan shekara 1 in malamin ya bashi halaccin cewa radda ya girma na halitta mishi ya rawaita daga gare ni in ka bashi halacci wannan babu lahi daidai ne amma in babu halacci wannan ba komai bane illa an yakuna huduruhu ala shaykhin hafizin aw muhaddis sai in halarta ta zo akan wani malami hafizi ko muhaddis wa huwa yafhamu ma yuhaddis wanda ya san abin da yake badawa fa yakunu iqraruhu bi kitabi ismi difil sai ya zamana tabbatar washa akan rubuta sunan yaron bi manzilatul izn matsayin izini ne kamar masala ai muka zo karatun da muke bada sanadi muna kowa na rubuto sunan shi to malam murtala da ya rubuta sunan shi kasa ya rubuta dan jinjirin da ya zo da shi kuma aka amsa aka rubuta shi cikin ka'ima kenan wannan izini ne tunda an san yaron kuma an san ga shekarun shi izinun lahu fi ruwaya ko kama an bashi izini ne ga ruwaya wa min suwaril ada na daga cikin surori na al'ada haddathana hajjaj ibn muhammad ace haddathana hajjaj ibn muhammad qala ibn jurayf fasigati qala la tadullu ala al-ittisal kawo lafazin qala kin wannan batta nuni akan cewa akwai ittisali batta nuni sai an yi bincike wa qadu tirafat fi sahaba an same ta ugu tirafat fi sahaba a wajen sahabbai su an musu gafararta ka kauli sahabi kamar sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in yace qala rasulullahi fa hukumu hal ittisal wa hukuncin ta shine ittisali idza kana min tuwiki na sama'ahu idan an ya kasance daga wanda an samu tabbas ne ya saurari hadisi ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa in kana lam yakullahu illa mujarrad ru'ya in ya kasance ba abin da ke tare da shi sai kawai ganin annabin yayi bai ji ba hadisi daga gare shi kuma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to mahmurun alal irsal wannan za a dauke shi a matsayin irsal kabun rabi kama ibnu rabi mahmud ibn rabi wanda abu khari muka ga cewa annan nabi aqala majjatan majjahan nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalwin kana fi baitihi ya hankarci toyin da annabi yayi cikin gugan su wa abi umama ibn sahal da abi tufayl da marwan dukkan su wannan gabaki daya sun suna da ru'ya amma ba su da sama daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a dauke shi mursala amma ko mursal sahabi hujja wa kazalika qala hakanan qala min at-tabi'i idan daga tabi'i ne yace qala al-ma'rufu bi zalika sahabi bi liqa'i zalika sahabi aka san cewa ya gamu da wannan sahabin tabi'i sa'id ibn musayyib ya hadu da abu huraira yace sa'id ibn musayyib yace qala abu huraira to wannan ka qaulu urwa kama urwa yace qalat aisha aisha ta ce babban dalibin ta ne ka qaulu ibn sirin kama ibn sirin yace qala abu huraira to wannan fa hukumul hul ittisal hukuncin shi kawai muttasil ne bai da matsala dan an san sun yi karatu wajen su sun hadu da su wa arfa'u min lafzi qala mafi abin da yahi daukaka gami da lafazin qala shine lafazatu lafazin an shine ayi amfani da lafazin an wa arfa'u min an laf mafi daukaka ga lafazin an shine an ba'a wa zakara lana da an ba'ana da arfa'u min zalika mafi daukaka gami da wannan shine haddasana da sami'tu sune a cikin lafazin ada mafi girma mafi daukaka sune haddasana da sami'tu wa amma fi dila'il mutaakhirin amma a istilahi na malaman karshe fa anba'ana kama anba'ana da an da kataba ilaina wahid dukan su daye ne ana amfani da su a matsayin abu daya nan zan mu takaita abin amma wannan masail kin mutun sai ya sa hankali sai ya nura sosai al-imam az-zahabi yana dan shi yasa ya kirata da al-muqiza yana dan takawa sama a wajen wasu masail kin wanda yayi muna talhizin sai ne wayacin su in zan mu tsaya bata lokaci ga shuruhu nan da dama inda zan mu tsaya zasu daukan mana lokaci amma takaicewa takaicewa ne muke abinda muka fada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara subhanakallahumma rabbana bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk